He wants Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad masyapot man. He wants Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Teacher of all mankind, Aba al-Qasim, Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Shafi'i, Ya Muhammad, Khayru Khalqillahi Muhammad.